نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ما الله بديا ليس كهدام أكراتم لا ماكو ماكو نلتاه صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك ترى صفة تسلم من زال صلى الله عليه وسلم عند كبر حرم أزوا سلم كما أنا يتغبنك عند أساتي دي قباتا مكسايا akan babi na as-sitra. Kina yau zamu tashi akan wannan babi na as-sitratu wa wujubiha, abin da ya shafi sitra da kuma wajibcinta. Abin da ake cewa sitra shine abin da mutum yake sawa a gaba a lokacin da zai sallah. Kina abin da zaka sa a gabanka idan ya kasance ba cikin masallaci bane kake, inda kake hili ne, to yana da kyau a ce ka sanya wannan a gabanka lokacin da za ka yi sallah. Wannan shi ne ake ce ma as-sitra. To kuma ita wannan sitra ana sanya ta ne tsakaninka da inda kake sujada, daidai gwargwadon inda wata dabba za ta iya wucewa. Kenan ya kasance tsakanin sujadarka da ita wannan sitra babu nisa. Kuma daga cikin hikima ta abin da ya sanya aka shar'anta da malamai suna cewa al-hikmatu min mashru'iyyati as-sitra annaha takunu haddan lil-musalli, ita na kasancewa kamar ta sanya ma mai sallah wata iyaka. Yamna'u al-maru min bayni yadayhi, tana hana wanda zai zo ya wuce ta gaban shi. Kenan mutum idan yana sallah zai kasance kenan babu wani wanda zai zo gidda a gabanka, sai dai wanda zai wuce ta bayan ita wannan sitira da ka sanya. Wa haddan bi basarihi, da kuma tana sanyawa mutum ya kasance yana da wata iyaka ta ganin shi. Kenan kana sallah inda ba katanga ba ce a gabanka, misali a inda ke da kwai hili ne, kai ka sanya wani abu wanda zai kasance sitira ce a gabanka, kenan akwai wani abu wanda zai iyakance ma ganinka. Kai kasance kawai ka daga kanka kana kallon har inda babu iyaka, ya kasance kenan akwai iyaka ta ganinka. Yake cewa min as-sunnah Allah ya jawwiza bi basarihi mahalla sujudi, yana daga cikin sunna kada mutum ya guje kan abin da yake kallo, ya guje daidai inda yake sujada. Kenan muna daga cikin hikima ta sanya ita wannan sitira. To duka za mu gani a cikin wannan babi bayani da shi malami da kuma hadisai da ya kawo akan abin da ya shahi ita wannan sitira ta yin sallah. Yake cewa wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqifu qariban min as-sitra, manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana tsayawa kusa da ita wannan abin da yasa a gaban shi na sitra. Yace fa kana bainahu wa bainal jidari thalathatu adru, tsakanin shi da katanga kamar tsawon zira'i uku, sallallahu alaihi wasallam. Kenan manzo sallallahu alaihi wasallam yanda yake yin sallah wajen sanya sutura iya sanya ta ne tsakanin katanga da take gaban shi da inda yake yin sallah bayya huce Isra'ila yake cewa wa baina mawdi'i sujudihi wal jidar min rushat tsakanin inda yake sujada da kuma katanga daidai kulbadan inda akuya za ta ke hucewa ne kenan wuri ne dan kadan ake sanyawa tsakanin inda kake sujada da ita wannan sitira yake cewa wa kana yaqulu sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tusalli illa ila sitratin kada kai sallah face ka sanya ita wannan sitira wala tada ahada yamuru baina yadayka kuma kada ka bar kowa ya huce ta gabanka idan kana sallah kada ka bar mutum ya zo ya huta ta gabanka in dai babu wani a gabanka in dai babu wata sitira a gabanka babu wata katanga ko babu wani a gabanka to kada ka bar mutum ya zo ya huce ta gabanka Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ka fa in aba faltuqatil idan ya kiya yace sai ya huce faltuqatil to kai kokari ka hana shi kenan ka hana mai hucewa ta gabanka idan kana sallah yazo zai huce ka hana shi wannan shine bi da sunna abinda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbata fa inna ma'ahu qarin saboda wanda ka hana ya huce ta gabanka yace sai ya huce to wannan yana tare da shedan yana mai rawar kai shi yasa ya matsa yace sai ya huce ta gabanka to wannan ka hana shi wa yaqulu idha salla ahadukum ila sitratin falyajid minha idan mutum yana sallah kuma a gaban shi akwai sitira to wannan ya kusanta zuwa gare ta la yaqta'a shaytan alayhi salatu saboda kada ya bar gaban shi babu komi na sitira har shaytan ya zo ya ringa hujja ta gaban shi ya bata mashi sallah kenan wajen huce wannan da zai ringa ta gaban shi yana iya bata mai sallah ya ringa sashi waswasi ya kasance sallar ka ta kamanta babu khushu'i a ciki babu komi mali ya ci gaba da cewa wa kana ahyana kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wani lokaci ya taharra salata inda al-usuwana allati fi masjidi idan manzo sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci zai nafila to inda ke da kuskin shiki na cikin masallacin sai yi ya tsaya a gaban gimshikin yi sallah kenan sai kasance gimshikin shine sitirar tashi yake cewa wa kana idza salla fi fada'in laysa fihi shay'un yastatir bihi mazalan sallallahu alaihi wasallam idan ya kasance cikin balaguro ne ya kasance a wurin da zai sallah wuri ne hili ya dahi to irin wannan halin ya yake gharza baina yadayhi hirbatan fa salla ilayha wan nas wara sai samu mashi irin wanda ake sa a kibiya sai sanya sai caka shi a gaban shi kenan shi zai kasance ita ce sitirar tashi kenan kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwayoyi da yawa sun tabbata cewa bayya barin gaban shi haka nan da zai sallah fa salla ilayha wan nas wara sai salla a gaban ita wacce wannan mashin mutane suna bayan shi wannan mashin wannan sitira da ake sawa akwai wasu suna cewa mutum idan zai sanya sitira ya sanya ta a hagun shi ko ya sanya ta a daman shi saboda kada wani ya ce wannan abin yake ma sallah wannan abin da yasa na sitira yake ma sallah innamal a'malu binniyat babu wanda zai zo kabar sallah ya kudur zai cewa wannan abin na gaban shi ne zai ma sallah yana da wahala kuma ya tabbata Umar bin Khattab ya tafi Makka yin hajji sai zo jin Hajar al-Aswad yau jin Hajar al-Aswad sai sumbaci wannan Hajar al-Aswad da ya sumbace shi sai yake waki da murya a buɗe yake cewa wallahi ni na san cewa kai dutse ne baka amfanarwa baka cutarwa wannan abin da na yi maka in ba dan na ga Manzo sallallahu alaihi wasallam ya maka ba ni ma da ban maka ba kaga wannan magana da Umar yayi ba yana yi ma dutsen magana bane ba yana ma mutanen da suke wurin magana dan su san cewa wai wannan abin da yayi ne saboda sunna ta Manzo sallallahu alaihi wasallam idan ya zo wajen Hajar in dai akwai dama a sumbace shi yana sumbata shi ba dan dutsen ana mi wani abu bane na ibada a ana mi ne saboda Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yayi haka kuma ba an yi bane dan shi yana amfanarwa ko yana cutarwa kenan dan haka idan mutun ya sa sitira a gaban shi ta yin sallah ba wannan abu bane yake ma sallah yayi niyya a zuciyar shi cewa Allah yake ma sallah babu zancen ya ma wannan abu sallah kin jawo kana ahyanan yu'arrid rahilatahu fa yusalli ilayha idan kuma ya kasance wani lokaci babu abin da zai sitira sai sanya a kawo dabbar shi sai a durkusar da ita misali in raƙumi ne sai a durkusar da shi idan aka durkusar da shi sai ringa kallon kenan in zai kalli gabas yanzu misali kamar mun za mu kalli gabas sai kasance yana kallon gusum da arewa kenan haka za a kashe shi ba yana kallon manzara sallallahu alaihi wasallam ba yana kallon gusum da arewa haka za a kashe shi sai manzara sallallahu alaihi wasallam sai sallah a gaban shi saboda nisa dan zai kasance akwai sitira kada wani ya zo kuce ta gaban shi yake cewa kuma wahaza kuma wannan abu an sanya raƙumi a gaba yace khilafus salati fi atanil ibn ya saba ma yin sallah a inda ake tarmi raƙumi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada yin sallah a inda ake tarmi raƙumi to kenan shi raƙumi kana iya ajje shi a gabanka idan yana gaban kana iya zawa gaban shi ka zo kai sallah idan akwai wata dabba a gaban kana iya sanya ta kamar ka zo daga bayan ta kai sallah saboda ta kasance sitira a gare ka indai ka san cewa ba ta musa ba amma inda ake tarmi raƙumi shi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan a zo a yi sallah a inda ake tarmi raƙumi kenan a shirke da raƙumi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani akan wannan na sai malai ci gaba da cewa wa ahyana kana ya'khudhu ar-rahla fa ya'dilu fa yusalli ila akhiratihi wani lokaci kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko abinda sirri na raƙumi sai sanya a gaban shi kaga duka wannan ruwayoyin da suke nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin sallah a gaban shi babu komai duk yanda za a yi ai an samu wani abu an sanya dan saboda ya kasance an yi sallah ba tare da an ba wani dama ba ya zo ya huce ta gaba yace wa kada ya kulu idza wada ahadukum bayna yadayhi mithlu mu'akhirati ar-rahl falyusalli wa la yubali man marra wa ra'a zalika yake cewa idan ɗayan ya sanya irin meke da suna abin sirdin shi sanya shi a gaban shi yana yin sallah to kada ya damu da wanda zai huce ta gaban sirdin ta gaban wannan abin da ya sanya ki da na sitira kai damu da wanda zai huce ta gaban wannan kenan idan ka sa sitira wani zo huce ta gabanta ba ta bayan ta ba kenan ba ta tsakaninka da ita sitirar ba wannan babu amma idan mutum zai huce ta tsakaninka da sitira to wannan kuma ba daidai ba ne wannan laifi wannan kada ka bari mutum ya huce ta gabanta yake cewa wa salla marratan ila shajaratin wani lokaci ruwaya ta tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a gaban wani icci kenan iccin zai kasance ne kamar ita ce sitirar tashi wa kana ahyanan yusalli ila sarir wa aisha radiyallahu anha mudji'atan alayhi tahta qatifatiha wani lokaci kuma a ɗakin aisha idan ya tashi yana sallah zai sallah gado a gaban shi kenan gadon da Aisha take kwance kuma tana kwance a sama sai sallah tana kwance a sama amma gado a gaban shi wa kanat Aisha radiyallahu anha mutaji'atan alayhi tana kwance a sama wannan gado ta hada katifatiha a sama katifarta katifa kenan katifa da ake wadi da wasa larabci ne da masu nan ta hada katifatiha a sama wannan kenan kaga idan mutum yana samun wani abu ko mutum yana zaune a gabanka in ka zo bayan shi kai sallah ta gaba laifi ba misali a cikin masallaci wani ka tashi yin nafila wani yana gaban wani yana gabanka in za ka yi sallah kenan ba laifi ba ne dan ka yi sallah ya kasance ma shi ne sitira da mutane suka zo hujja su rubuta wuce ta gaban shi amma ba ta gabanka ba da yadda za ka yi dai ka yi kokari ya kasance a kona ba a gabanka kenan yanzu misali an ƙare sallah kai sai ana ƙare sallah a lokacin da mutane za su rinka ƙoƙarin fita sai kabar ta sallah bakin kowa kaga wannan ka sabbaba ba mutane su wuce ta gaban ka. Amma misali in ka komo nan wajen kaga babu yanda za a yi a wuce ta gaban ka. Amma in ka zo ka tsaya bakin kowa kai kenan yanda za a yi mutane su wuce ta gaban ka. Kenan dan haka kawai ka nemi wuri mai kyau inda babu zinda za a yi mutane su wuce ta gaban ka ya kai sallaka ba tare da matsala ba. Amma in ka tsaya a nan sai ga wani ya gauga wani yana da wata larura kuma ka tsaya da shi kuma ya rasa yatsi. Kana wa na bayan kamar sallah yake. Babu yanda za a yi kewaye ko na makaranta ka sai ga a tsaya ana ta jira. In kuma mutum sallah ce yake cika kuma a gaban shi babu wuri a bayan shi babu wuri to wannan sai kai hakuri ka bari in ya tsare in su kai sai ka wuce. Kada ka matsa akan cewa kai sai ka wuce duk da cewa abin nan yana sallah ka wuce ta gaban shi wannan dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mana. Na'am. Kamar kana can baya in san sabu ne su kewaye kada su ce daga ba kada su ce daga ba ko da a ce yanzu misali na masallacin duba da cewa karami ne yanda za ka yi ka huce daga ba in ka huce daga ba mutum ka huce daga ban shi amma ka kewaya shi ne aksar ya haifar ce hankali za a na yanzu kamar idan akwai liman misali yanzu ana sallah mutane sun yi sahwi a nan kuma akwai wuri a can in ka zo kauce ta gaban su wannan babu laifi wannan daidai ne hadisi ya zo Ibn Abbas radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah iya liman mamu a bayan shi tsakanin shi da mamu akwai dan nisa sai ya zo har a saman jiki maki ya zo ya huce tsakanin su kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce mai kuma bai je can karshe ya tarmi jikin shi a can kuma ya zo shiga sama ba ce mai kuma kenan idan mamu suna sallah idan da liman liman shine sitarar su liman shine su ta gaban liman ce ba hujja idan mutum ya zo ya huce dan ya shiga sahu wannan babu daidai ne wannan insha Allah na shi wannan kai kokari baki iyawa ka kada shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi masa wannan lahin shi tunda bata ma sallah sai ko ka tsoro kuna ko koyi kai kana sallah ka mai haka kada ya huce ya matsa su ka kare ya matsa ya huce ko koyi za ku kai kai bakin kokarin ka kai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana shi sai ki hanwa sai ki neman ku rigima kai kuma kana sallah kai rigima shikenan sallaka tayi sallaka tayi batar matsala ko shi dai ya san abin da ya dauka akwai laifi sosai akan wannan mazalla ta yi da ka huce a gaban mutum gara ka tsaya sai ce 40 sai malami suka ce ana nihin daƙiƙa 40 ana nihin sa'a 40 ana nihin kwana 40 ya fi sauki a gare ka da ka huce ta gaban mutum gara ka yi tsaye kwana 40 kana jira shi kai sallah kuma an wace haka ne saboda shi bitin mubalaga dan an nuna ma ba karamin laifi bane huce ta gaban mutum gara ka yi tsayi wanda za ka yi ka yi hakuri a ce ya kare daga huce ta gaban shi mutum yana munajati da ubangiji ka zo ka huce ta gaban shi kuma an hana shi ma kuma abin ne zai ya yana yiwa yi sigatun mubalaga kamar sigatun mubalaga wanda ke sigatun mubalaga kamar dan an nuna ma yaunin abin da girman abin sai a ga wani abu wanda bai yiwa dan ka gane girman abin ta wannan hanya shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da wannan kalma na'am yace wa kana sallallahu alaihi wasallam la yada shay'an yamurru bainahu wa bainas sitra Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai ya bar komai ya huce ta tsakanin shi da sitra idan yayi fa kad kana yusalli irja ash-shatu tas'a bainahu dai wadannan yana sallah dabba ba iya sallah yayi wata abu ya ta zo huciya ta gaban shi tsakanin shi da sitar da katanga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga alamun huciya za ta sai yake cewa fa sa'a hatta alzaqa badrahu bil hayd sai Manzo sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ga gaugaye ji jikin katangai har sai ya gama cikin shi da katangai dan saboda ta huci ta bayan shi bayya bai da abin da zai huci ta gaban shi bayya sai dai ta huci ta bayan shi to ta bayan shi wannan babu ne amma ta gaban shi to ta katangance su da abin da aka sanar su wa marrat min wara'i ya ta wuce ta bayan Manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa salla salatan maktubatan fa damma yadahu wata rana Manzo sallallahu alaihi wasallam yana salla kawai sai aka ya jirge hannun shi haka sahabbai sun kasa gane menene wannan a cikin salla ba Manzo sallallahu alaihi wasallam ya haka ya rike wannan falamma salla lokacin da aka yi salla qalu ya rasulullah ya kai mu a cikin Allah hadatha fi salati shay'un shin wani abu ya faru ne a cikin salla mun ga kamu ka abin da ka rike hannu qala la ba wani abu bane illa anna shaytana arada an yamurra bainana yace ina cikin salla ne shaytan ya zo ya huce ta gaba na shine na rike shi sallallahu alaihi wasallam ai kaga wannan abu sai sama zalla sallallahu alaihi wasallam su ne suke da wannan dama su Allah ba wannan daukaka su Allah ba wannan daraja su Allah ba wannan fadala ta su ringa ganin abin da kai bai wa ka gani Manzon sallallahu yana ganin abin da a duniya ba mai gani shi sai dai kuma malaika wata rana an zo ghazwatul ahzab kusan ghazwatul ahzab wanda aka yi ghazwa ta uku yaki ne na uku wanda aka yi a shekara ta biyar bayan hijira wannan yakin Manzo sallallahu alaihi wasallam su dubu uku mabbusunta dubu uku su kuma Qurayshawa da gangami da suka yi aka gangamu aka ma Manzo sallallahu alaihi wasallam taron dangi da Yahudawa duka aka gangamu aka ce bari a zo amma Manzo sallallahu alaihi wasallam zama guda a kare da su irin suka tattara mutum dubu goma sha biyu suka tunkaro garin Madina Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan ya za a yi aka rinda tambaye shawara ta sahabbai a nan akwai wani ana ce mai Salman al-Farisi ɗan garin Farisi ya ce shi iya da shawara mutunci shawara kai ce iya ba da shawara duk inda babu dusi irin wannan babban dusi kenan da kirkwai katanga ta shiga garin Madina duka a kewaye ta da rami babba wanda mutum bai tsallaka ba an ko mutum yace zai tsallaka ka hanyar da tsallakawa su kuma yasu shirya in yazo yasu kagiri shi da suka zo suka zauna suka zo suka shiga aiki har Manzo sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi yake aiki ana zauwa ana tarami ana cikin yi aka isko dusi wani katon dusi suka rasa inda su yi shi sai suka kai kuka wajen Manzo sallallahu alaihi wasallam ai suna cikin rami sun isko dusi sai rasa inda su yi shi Manzo ya ce a bashi bashi da kai aka bashi ta yi su da ƙarfi na annabta yana bugun dusin wuta tana tashi kuma iya bashewa duk inda ya buga ya rage lokacin da wutar ta tashi Allah ya nuna mai cewa ga katangar garin Kisra ya sake bugawa Allah ya nuna mai ga katanga ta Yaman ya sake buga aka nuna mai ga katanga ta Rumawa menene ake nuna mai cewa wannan garin zai zama daula ta musulunci wannan garin zai zama garin musulunci sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna mai wannan abu su dewa sallallahu alaihi wasallam an nuna mai aljanna ya ga abin da yake cikin ta an nuna mai wuta ya ga abin da yake cikin ta ya tabbata Manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa mata sun yi kowa yawa a gidan mu dan haka su dake su ringa yin sadaka ko Allah ya sassauta musu ya rage musu daga cikin abin ana nuna mai abubuwan da wani baya gani to shaytan ya zo ya huce tunda shi ya san bai da babu dama wajen Manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga dai wajen wani amma ba wajen Manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbata Manzo sallallahu alaihi wasallam tarana ke cewa babu wani dan adam sai da aka gama shi da shaytanin shi sai da aka gama shi da shaytanin shi ko dan adam iya da shaytan sai anan sai wani wata tambaya sai ta zo mai akai tunda an ce ko dan adam ko Manzo sallallahu alaihi wasallam yana ciki to har shikenan sai tambaya to kuma haƙu ya rasulullah kuma kuna da ne ce eh ina da sai dai na wa Allah ta bake ni ya musulunta kenan na Manzo sallallahu alaihi wasallam bai sanya shi ko bi ba sai dai sanya shi aikin alkhairi so da shi ma musulmi amma nawa da naka da namu da nasu da kowa shaytani ne arme ne duk kullun kokarin shi ya sanya ka aika da aikin banza sai ka dage ka yaƙe shi kuma kana yi wani sifaki a haka zaɓar bala'iyar shi tun da shi ya alƙawari lokacin da Allah ya ce mai ya huta, lokacin da aka ce mai ya ma annabi Adam sujada iblis, yake cewa fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Idan nayi annabi Adam, idan na halitta annabi Adam aka busa ni rai, wa nafakhtu fihi min ruhi, to faqa'u lahu sajidin, ku faɗi ku ne sujada. فسجد الملائكه كلهم اجمعون ملائكه duka suka wadi suke sujada illa iblis astakbara wa kana min alkafirin sai iblis yayi girman kai saboda shi kafiri ne sai yake cewa qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ni na yi alheri a gare shi, ni wata wuta aka halice shi kuma da laka aka halice shi, ta ya zan wadi mai sujada alhali ni aka halitta da abu wanda ya hina shi daga sa da yi wannan abu da ya saba ma umarnin Allah, sai Allah ya ce min ba'ala fakhruj minha fa innaka rajim, ka huta, an kore ka daga cikin bayina na gari, ka huta daga cikin su, fa innaka rajim, saboda kai a tsina kake, wa inna alayka la'nati ila yawmiddin, kuma kana da tsinuwa ta har zuwa nan tashin kiyama a tsina kake. To anan sai alƙawari yake cewa da ubuyan nan tallahi da ubuyan nan ajma'i illa ibadaka minhum mukhlasin, yake cewa ya Allah na yi rantsuwa da girman ka ya Allah, sai na batar da su ga baki daya sai dai wasu daga cikin bayanka. Kaga alƙawarin da shaidan ke nan yana cewa ya batar da mu, amma ya ce to sai dai bayanka wanda suka kasance masu ikhlasu bayanka ne. To shi shaidan da ya zo hujjewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ya rike shi kuma ya shaƙi shi ana sallah, har sai da ya kai lallare shi yana zuba a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa khanaqtuhu hatta wajadtu bard lisanihi ala yadi, har sai da na ringa jin sanyin halshen shi kenan lallare shi a saman hannuna, yake cewa wa ainullahi zan zama mai kitan ran sai da Allah, laula ma sabaqani ilayhi akhi Sulaiman, in ba dan ba dan uwa na Sulaiman ya riga yi ni, yake cewa lartubida ila sariya min sawari masjid hatta yaqifa bihi waladan ahli madina, da wannan kaman da nami da na kawo shi na darbe shi a cikin jimshiki na masallacin Madina, yara na garin Madina suna zawwa suna yawo a saman shi suna mai suna jiwon shi suna wasa da shi, da kowa ya gan shi in ba dan ba dan uwanan Sulaiman ya riga yi akan Allah ya bashi iko akan su, shi yake sarrafa su yake abin da ya dama da su. Bashayatin kullu banna'in wa zawwas wa akharin muqarrarin fil asfar hadha ata'una famnu aw amsik bi ghayri hisab, tunda shi addu'a ne rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukhaan haythu asab washayatin kullu banna'in wa zawwas wa akharin muqarrarin fil asfar. Hatta Sulaiman ya addu'a ce ya Allah ka bani mulkin da kuma kowa ba a duniya, da aka tashi bashi mulkin fasakharna lahu riha tajri, sai aka bashi iska tajri bi amrihi rukhaan haythu asab, tana tafiya da al'amur da shi duk inda yake dama, duk inda yake dama da iska zai amfani, ko ya aiki wani a saman iska, ko ya aiki wani tsuntsu a saman iska, ko kuma ita iska a umarce ta dauki wani ta kai wani wuri. Haka Allah ya ma annabi Sulaiman wannan baiwa, haka Allah ya ba shi wannan mulki. Idan kaga irin mulkin da Allah ya ba annabi Sulaiman ba a taba yin irin shi ba, kuma ba a yi ba a gaba, ba a taba yin irin wannan mulki. Shaidannu da suke yi mai bauta, in na ce bauta ina nufin suke yi mai aiki, ba irin bauta ba wanda ake ma Allah, wanda suke yi mai aiki ya zo yana zaune a saman kujerar shi ta mulki, su zo suna ta aiki musamman a lokacin nan da ja Allah ya shirye shi ya rasu, yana zaune har sai da wata gara ta zo ta ringa cin sandar da take hannun shi wanda ya rike, su suna ta aiki suna tone-tone, wannan garin ta cinye wannan sandai, to kwana annabi Sulaiman sai wadi, to kwana ya zirga da cewa ashe ya rasu. A lokacin nan yake cewa دابة من الأرض تأكل من سعتها فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في الأزهار شيء لوقت دي واي سؤال شيء لنودع للناس كتير وإنت سنسان إذا بزونا بتكون منا عذاب سوري كرمان ملك أنت الله باش توي جيتا مبادن بسليمان يا رجعين دناري كيش كمانا تربيش أشي كمانا كيش كينا برمان da masallacin Madina yara suna wasa da shi kenan kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam shaytan ma bai bari ya kitta ta gaban shi dan yana sallah ba abin komai ya wuce ina sallah idan kuma nistata Allah ya kula bainahu wa bainal qibla ahadun falyafa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wanda sai iya ya hana wanda zai zo ya wuce ta gaban shi dan yana sallah to yi duk abin da zaka iya yi ka hana mutum ya huce ta gaban ka kana sallah to ka aikata inji manzo sallallahu alaihi wasallam wa kana yaqulu manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza salla ahadukum ila shay'in idan ɗayan ku yana yin sallah ila shay'in yasturuhu minan nas yana yin sallah a gaban shi akwai wani abu wanda matsayin sitira ne a gaban shi fa arada ahadun an yajtaza bayna yadayhi sai wani yazo ya huce ta gaban shi fal yadfa fi nahrihi to ya meka hannun shi zuwa wajen wuyan shi dan ya ga hannun shi cewa ya nema ya hana shi kenan ka daga hannunka da kyau ya gani cewa baka so ya huce ga hana shi haka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace li yadra mustata dan ya hana ba ta gurbata iya shi yace wa fi riwayati a wata riwaya yake cewa fal yamna'hu marratayn manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya hana shi so biyu idan yazo zai huce kai haka yayi shi ya saki zuwa zai huce ka saki ya kiya kenan ka saki fa in aba fal yuqatil idan ya kiya to yayi kokari ya wannan kin shi turi shi idan ya zo zai ce sai ya huce kana shi so bai iya to ka ture shi dan ya gane cewa bakka so ya huce fa inna ma huwa shaytan zala ce saboda wannan wanda yake wannan matsawai akwai shaytan a tare da shi shi sai yake haka wa kana yaqulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa law ya'lamu al-maru bayna yaday al-musalli inda a ce mai wucewa a gaban mai sallah ya sani ma za a laiki abin da yake kan shi zakana an yi jifa arba'ina to ya yi alkhairi a gare shi ya tsaya arba'in khairar lahu min an yamurra bayna yadayhi ya yi alkhairi a gare shi da ya zo ya huce ta gaban shi yana anan kamar yadda muka yi bayani a su ya tsaya arba'in minti 40 awa 40 kwana 40 ko shekara 40 ma kenan sai ya tsaya bakin gurguda iyaye shi yanda har mutum zai kare sallah ko kana in ya so ya huce kenan kaga a kalkashin wannan hadisi da muka karanta hadisi ya kai 10 wanda suke bayani akan cewa kada ka bar mutum ya huce ta gaban ka idan kana sallah kuma hadisan nan suna nuna mana cewa idan mutum yazo zai huce ta gabanka to ka hana shi kuma hallau yana nuna mana cewa kada ka kabarta sallah sai in ka sa sitira a gabanka kenan wannan hadisai suna nuna mana wajibi idan za ka yi sallah ka sanya sitira ka sanya wani abu a gabanka haka koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ibn Baz yake cewa yana daga cikin sunna kenan jiba da wannan hadisi iya daga cikin sunna kenan mutum ya idan zai yi sallah ya nemi wuri inda ya kasance akwai kariya tsakanin shi da zai wuce daga gaban shi amma jikin gimshiki ne ko jikin katanga fa in lam yatayassar salli walau ila asamat ruha idan bai ya iyawa to idan babu wannan kai ya samu koda wata sanda ce ya kawo ko wani ice ya kawo a gaban shi domin yi sallah a gaban shi wannan shi ne abin da ya yi alkhairi a gaban shi kuma abin da ake sanyawa a gaba gwargwadon zira'i uku ake sanyawa kenan a samu wani abu wanda iya da ɗan tsawo ga ya da dan uwan kadan wanda za a sanya kenan kada a sanya abu dan kadan inda akwai dama da a sanya abu babba wanda zai kasance duk wanda yazo hujja ya ga wannan abu shi ne yake shi aka so a sanya na idan kai ne kake sallah wato yazo zai wuce a gaban kai kana shi idan kuma liman kake shi to shi liman ta gaban shi ce ba abi shi shine zai hana shi kuma idan mutun yazo zai shiga sahu ya wuce ta bayan liman wannan babu laifi wannan babu laifi mutun misali ana sallah ya ga sahu a can yazo ya wuce ta gaban ku wannan kada ku hana shi daidai ne wannan wannan ba a hana ba amma ya wuce ta gaban liman ya je shiga sahu wannan ba ta gaban liman ba a wuce wa alaikum salam
hey
ba matsala ba in dai akwai wani abu a gaban ka ba tunda akwai wanda suke ganin cewa in wurin hili ne kuma baka da abin da zaka sa to ko furtu ne kai a kasa wasu har suna ganin haka amma wanda yake ka nemi ice ko na baka sanya a gaban ka dukkan abin da zai kasance dai ya ma kariya shi ne na kan ka gani eh inda kan gani ne ba misala amma in dai ka ga mutum zai huce ka hana shi kuma idan ka ga wanda ya huce in an kare sallar yaro ne to sai ka kira shi ka ji hankalin shi akai cewa in ana sallah ba a yi wani kana iya haka kai ishara ya gani idan kuma akwai damar ka zo ka huce ta gaban shi kan ya zo ya ga huce kai irin na yadda manzon sallallahu alaihi wasallam ya ga dabbar da zata huce shi yasa kenan muka ce in an kare sallah kai sai mutum ya tada nafila ko kuma yake ramuwa to idan ka gani kuma a bakin kowa ya samu sau kenan kai hakuri ya kare in dai kasance babu wurin da zai yi gaba ko ya baya ko ya koma wani ne amma in dai kai nafila ce zaka tada to kai ma kuma sai ka duba ka gani kada ka tada sallah bakin kowa yanda mutanen su ringa zuwa suna huce da gaba ya ka samu munuri inda kawai babu ta yadda za a huce da gaba hakan zai yi insha Allah kenan akan wannan babin akwai matsaloli kamar haka akwai ladabba na abin da ya shahi sitira na farko kenan an yi kuna bai da sitira wa bai da musalla salasar da azhar ya kasance tsakanin sitira da shi mai yin sallah ya kasance kenan akwai kamu kamar uku haka kenan ke kasance ya matsi ka sosai ta yadda kana iya wajen yin sujada kana iya buguwa da shi kuna makamanta haka ya kasance dai ga kai yake da kai kusan inda kake sujada na farko kenan na biyu an yi kuna bai da mahallin sujud wa sitira kadar mun buru da shati kenan ya kasance tsakanin wajen sujada ya kasance abin bai ta karya karya ba daidai abin da akuya za ta iya wuciya ne kawai kenan wuri ne ɗan kaɗan kamar yadda ya gabata sai na uku annahu iza marrat bahima aw tiflin saghir la yumayyiz wa arada al-murur bayna al-musalli wa sitratahu la ya'lamu bal yataqaddam hatta yamurra min khalfihi kaga magana ta tazo idan ke dai kasance yaro ko ta dabba wanda kamar yi musu wata ishara ba sa fahimto bi kake ni to kai kokari ka rigaye su ka huce kenan inda suke yanda kenan za su huce ta bayan ka sai na hudu ma ta'allaq bil muslim idza ra'a al-insanu yusalli wala yamurru bayna yadayhi kenan yana da kyau ga musulmi idan ya ga mutum yana sallah kada ya huce ta gaban shi wannan kenan su ne mas'aloli a takaice wanda suka shafi wannan babi Allahu a'lam na'am shi ne kamar yanzu in tazarai in ya kasance shi mai yin sallah yana iya zauwa ya huce ko kai kana iya bi ta bayan shi al'asar ka kiwaya ka shiga ta bayan shi shi ne karantarwa kada ka gani samura kawai ka yi haƙuri ka kiwaya ta bayan shi ka huce shi kuma in yaro ne ko ta dabba ce wadda bai iya musu gana ko na abu sai riga ya sai huce da su ga wanda ya yi duba da wannan ruwawin kenan kuje ka cewa ta bayan shi yake shi yake gaskiya yayi kwanciyar hankali duba da wannan hadisan da suka zo Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi magana sosai akan wannan kenan abin da yake kwanciyar hankali kawai idan mutum ka gani gashi nan yana sallah kai kokari ko ka cewa ta bayan shi in kuma akwai sitara shi kenan babu shi kuma hukunci na kana cikin sojoji ala daga yi na sosai saboda shi da aka ce wani hanyoyi na mazalar sallallahu alaihi wasallam to ai kokari a kiyaye magana shi ne wani akwai hadisi ya ce fa yahdhar alladhi yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatu aw yusibahum azabun alim kada wani kiyuya ko kuma ka ce kai kawai wani ka wuce haka irin wannan babu kyau wannan na sai magana akan wanda yin kabar da sallah bai sa sitara ba kuma yana kama kisa mai hukuncin wannan sallar ta ce to yi sani cewa sallar tana ibace ba a dalilai kamar haka ma yi ɗau sallar abin da suke sa a yanki sallar ko abin da suke yanki sallar abin da suke kenan fata ta kana cikin yin sallah akwai abin da in yi wuce ta gaban ka sallar ta lalace shi ne malami ba bi a kai kenan ga wanda kenan an yi magana a nan a sa sitara to kai baka sa ba to ka sani cewa akwai abin da zai wuce bata ba sallar malai ya ce wa kana ya kuru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yuqta'u salatu ar-rajul idan lam yakun baina yadayhi ka akhirati ar-rahil al-mar'atul ha'id zara sallam yana cewa yuqta'u salatu ar-rajul sallamatin tana bacewa tana yankewa idan ya kasance babu sitara a gaban shi gwalgwadon sirdi na raƙumi ko na dabba al-mar'atul ha'id mace wadda ta balaga kenan budurwa kenan mutan da ta balaga idan tana sallah ta wuce ta gaban sallah ka tsara ta kenan duk mace kawai duk mace in ta wuce ta gaban ka tana sallah indai babu sitara sallah ta lalace in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan abin da yasa kenan aka ce al-mar'atul ha'id kenan ya wuta yarinya karama wadda bata balaga ba ita wannan bandar ta amma duk yarinyar ta kai matakin yin haila kenan wannan ta kai matakin da idan ta huce ta gaban kana sallah kaza da lalace na a
sai kai
isha kuma ta dawo ya ta wuce kawai sallah ta cike nan sake da babu me ake ce rectifica sai yanku me ake ce ta riga ta wuce an kare sallah ta yanki shi yasa aka tsananta a kan sa sitara in dai mace ta wuce babu sitara sallah ta yanki sai kuma ya ci gaba da cewa wal himaru kana sallah ya jiki ya wuce ne dai da kake sallah ita ma ta yanki kai sai kawai dai ka sake kabbar sallah iqama kuma ka sake sallah nafila ce kuma ka sake kabbara amma sallawar nan ta tsaya watan tsada. Wal kalbul aswad da kuma kare baki, kare baki idan kaga an bambanta banda baki banda ja baki haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce. Kala Abu Zar, sai Abu Zar yake cewa ya Rasulullah ma balul usud min al-aq, yace menene bambanci tsakanin baki da wari? Kenan kaga tana wa wani yace to meye bambancin su? Ai kawai kulal shine Abu Zar yace to bari dai ya tafi, ya ne shi wannan baki shi wannan in wurin ne kenan ya kenan. Sai manzo Allah ya ce mai al-kalbul aswad shaytan, shi kare baki, in kaga kare baki Lut to shaytan ba ana nin shaytan ba wancan, ana nin yana tare da shaytan, yana tare da shaytan ba kawai da kace ba ana neman shaytan ku zo mu shi gwada mu a gidan suwa ne akwai shaytan a ce gashi nan wannan karen shaytan ne a shi in dai kare ne baki to yana tare da shi. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kenan. Akwai aka maganganu da yawa akan irin wannan. Yanzu kaga kamar wuraren da ake karmi na goma manzo Allah sallam yana cewa sallu fi marabidil ganam wa la tasallu fi ma'atinil ibil fa innaha khuliqat min ash-shayatin. Kada ku yi sallah a inda ake tarmi dabbobi kanana, akuya, rago da sauransu. Wannan sallah ta kama ka anan kana yin sallah ba sallah. Amma kada ku yi sallah inda ake tarmi raƙuma. Kaga magana ta tsaya taso. Kana iya sanya raƙumi a gabanka amma ba ka yi sallah ba inda ake tarmi raƙumi. Kirke shi kenan inda yake. Saboda me? Fa innaha khuliqat min ash-shayatin. Saboda wuri na shaytan ne. Wuri na shaytan ne kenan. Inda ke da kwai wannan akwai shaytan ne a wajen. Kaga kenan shi ma kare haka nan baki idan ya huce ta gabanka akwai shaytan a tare shi dan haka ta wuce. Shi kuma jaki. Ai akwai hadisin da yake cewa idan kan jaki yayi kuka me yake ne? Shaytan ya gani. Kenan shi kaga suna da alaka inda shi yana ganin shi. Tana yi wa akwai inda suke ganuwa. Shi yana ganin shi da gabin sai sa kuka da dare. Amma kuma in zakara ya kuka ma shi mala'ika ne. Kenan kaga bambanci da kare. Kenan yanzu misali kana sallah sai kaza ta wuce ta gaban ka wannan ba matsala. Amma bai bata ma sallah ba amma an san samu ne ka shiga gaban kada ta wuce. Amma sallah ka bata ɓaci. Kana sallah akuya ta wuce sallah bata ɓaci amma ka je ka shiga gaban shi yake. Amma ta riga wuka wuce misali kayan kuɗi wufta wuce kan ka daga wannan kaga ba matsala. Amma to waɗannan guda hudu su daga sun wuce sallah ta lalace ko hakura za sai a sake mata. Na baka hana shi ba alayhin kai sallah ka bata lalace ba saboda bai cikin mutane bisa cikin mutum haka namiji bai ciki ko yarinya karama bai cikin abin da ke sa sallah ta lalace idan an huce ta gaba. Amma kai da kake hanawa ka dai inda ka hana tana ma jaya sai shi yasa aka ce ka hana. Na Malik sai ka tsaye da ba inda suka riga suka huce inda baka sa sutura ba to suka suka huce ta ko ka sa sutura ma suka huce gaskata gaban ka to shikenan. Kamar kana sujada ne baka gani ba suka huce duk da cewa ba laihin ka bane ba su ko daga sun huce shikenan daga sun huce sallah ta lalace. Kamar misali mutum yayi iska ne yana sallah wani lokaci kuma ce mai zafi ko ka gani ba sabrin shi ba amma sallah ta warware ba dan zaɓin ka bane ba amma sallah ta warware. Haka nan kuma idan su ma suka huce ba dan zaɓin ka ba ko suka wuce to kawai ka dangana ka sake sakuwa shi yasa ake so kasance kamatsi sutarki a kusa da kai ya kasance kai ta nesa shi zaman Allah sallallahu alaihi wasallam yace kenan idan za a sanya ka kasance wata wuce zirai uku tsakaninka da ita ya kasance kawai tsakanin sujadarka bai huce da sutarki kawai abinda dabba akuya haka za ta ke huce wani abu kamar ta yana kasance wuri da kwarai ɗan ƙarfi na sallah ta wuri sake huta ake a ya sake a wuta da ka gabarta sallah kana sallah ta wuri sake a wuta ko liman da ta wuri sai ka janyo wani ya ci gaba da sallah kai ba a sallah ba a wuta a rola ta kare shi sai a ganga
sakinan
abubuwan da suke
yanke
sallah amma kuma kamar da kuma ba da sani da ruwan warin ya zo da magana kamar misali ana yadda muka ce tsakanin liman da mamu ai idan an huce sallah ba ta lalace ba to he mace ta huce tsakanin nan ko jakin ya zo huce ko kuma karen baki ya zo huce to ya kenan kuma an ce kaga akwai magana insha Allah za mu tambayo a kawo za mu bincika shi ha eh shi ne Ibn Abbas kaga shi da cikin bai wuce to shikenan amsa ta wuce amsa ta wuce eh amsa ta wuce kenan kaga ba ta ga wani mun bai wuce insha Allah amsa ta wuce amma duk da wannan za mu ƙara bincika kan masalan zai kasance dai abin ya fito hili da kyau insha Allah sai babu na gaba kenan masala ta gaban gaba sai akan niyya as-salatu tijawul qabr sallah a bakin kabari akan kabari ya kasance akwai kabari a gabanka wa kana yanha an salati tijawul qabr Manzo sallallahu alaihi wasallam yana hana sallah a gaban kabari ya kasance ga kabari nan kuma ka zo ka tsaya nan kai sallah kana kan kabarin Manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana la tusallu ila alquburi wala tajlisu alaiha kada ku sallah a kan kabari a bakin kabari a daidai kabari malo kada ku zauna a saman kabari zama a saman kabari Manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana akwai bambanci idan ka shigo cikin makwantai za a yi binna daidai bai ka samu wani kasan wani icce ko wata hanya inda ka san ba kabari bane ka zauna kai jira a tsari wannan ba matsala a lokacin da aka tsari binna za a yi addu'a a lokacin kuma sai a tashi tsaye sai a kewaye kabarin a yi tsaye a lokacin kuma sai a yi addu'a amma inda ka ga wannan kabari ne to kada ka kuskura ka zauna a saman shi saboda ya fi sauki a gare ka da ka zauna a saman garoshi da ka zauna a saman kabari Rasulullahi ya hana kenan kaga a irin makwantan wanda suka ci kan gaskiya a ringa kiyayewa inda ake zama a cikin makwantan gara mutum ya samu ko kan hanya inda ka san dai nan baiwa a yi kabari in zaman zakai kayan a ƙari binna sai ka zauna shi ma daga an ƙari binna za a yi addu'a sai a yi tsaye tunda tsaye ake idan za a yi addu'a ba zama ba ake yi haka suna ta tabbatar kuma haka ya zo a cikin alƙur'ani mai girma lokacin da Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ma shugaban munafukai sallah kuma ya je kan kabarin shi nan hassan daga cikin sahabbai Umar bin Khattab yake ce mai ka san sare munafiki ne ya rasulullah ya zaka mi sallah kuma ya zaka je kan kabarin shi sai Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Umar bari tunda ya bukaci haka kuma dan shi ya zo ya nemi haka bari to an yi an kare sai Allah ya sako aya Allah ya ce to shikenan wannan shi ya sha an yi wannan ya wuce amma wani daga cikin waɗannan munafikan kan kare musu wala tusalli ala ahadin minhum mata abada kada kama ɗaya daga cikin sallah har abada kan kare ma wani sallah a cikin su wala taqum ala qabrihi kuma kada ka tsaya akan kabarin shi kenan kaga daga cikin mai zai suna sunna ta Manzo sallallahu alaihi wasallam idan an binne mutum sai ake a mai sallah to ya aka ce to wannan tsayuwar da ake in dai munafiki ne to shi ka amince ka tsaya akan kabarin shi wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu fasik sun kafirce ma Allah da manzon shi ko sun mutu suna fasike dan haka ka tsara musalla kuma yanda ake tsayuwa akan kabarin ka su ka tsaya akan su to kaga nan ya hutu na sun ya hana kenan kai sallah a cikin makwantai kenan ka tafi lokacin sallah yi rukubar ta sallah a cikin makwantai ba ke ko kuma inda ka san wannan kabari ne gashi nan a gaban ka zo ka mutu sallah a gaban shi ma a akwai wata matsala wasu na ganin ai a Saudiya a Madina ai kabarin manzon sallam ai kusan a cikin masallaci yake wasu suna kawo na shubhai to shi kabarin manzon sallam ba masallaci ba yake a dakin Aisha yake radiyallahu anha masallaci ne isko dakin ba kabarin bane isko masallacin ba wai cikin masallaci bane aka zo aka zo aka ce ga masallacin annabi aka zo aka yi rami masallacin aka binne shi ake sallah masallaci ne daga baya suka ce bari su buɗe shi ya kasance kuma gidan Aisha kusa da masallaci yake da aka buɗa shin bai kasance kabarin manzon sallallahu alaihi wasallam da kabarin Abu Bakar da na Umar ya shigo cikin inda aka buɗe to ne zai a buɗa a su kawai aka masa kewayen sai kasance su bisa da alaka da masallaci su kawai gidan Aisha ne a rauda ne min riyadil janna yace bayin kabari wa manzili rauda min riyadil janna a rauda ce ta gidan aljanna a wannan kenan kaga kawai wani ya kama shi buha cewa ai kabarin manzon sallallahu alaihi wasallam cikin masallacin Madina ke masallacin ne isko gidan Aisha ba kabarin bane akai a cikin masallaci shine bambanci yanzu idan aka zo wannan babban masallaci da ana sallah sai wani babbai mutu ko na sai a zo cikin masallacin wannan ayi rami a binne shi kaga wannan ba daidai bane Manzon sallallahu ya hana ayi sallah a gaban kabari ina ga annan zamu dakata wanda muka buƙata da yake Allah ba mulada wanda muka kuskure Allah ya mana subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh